masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, ya kuma su imani, mu ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro, mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu daga rai guda, annabi Adam alayhi salam, ya kuma su imani, ku ji tsoron Allah, duk wanda zai yi magana, ya yi ƙoƙarin kiyaye magana shi, ta zamanto magana mai kyau, ku san cewa kuma babu wata magana ingantacciya wanda babu shakku a ciki, kamar magana Allah Al-Qur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ku ƴan uwa masu imani, mu ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro, kuma mu kiyaye dokokin Allah a kowane lokaci, a ɓoye ne ko a bayyane ne, ko kana gida ko kana nesa, ko kana garinku ko kana unguwarku, ka ji tsoron Allah, saboda tsoron Allah, duk wanda yi tsoron Allah, Allah zai kare shi, wata kariya ce babba. Allah subhanahu wataala ke cewa Nun, Allah sai rantse da wani harafi na cikin Alkur'ani, kuma ya rantse da alƙalami, da abin da alƙalami yake rubutawa, kuma Allah subhanahu wataala sai yake cewa ya ma'aiki, ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ni'imar da Allah ya maka kai ba mahaukaci bane. Wannan wata magana ce mummuna kahuran Makka, mushrikai na wancan lokaci. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan sako na Allah, sai suka ce a wani abu na hauka ya same shi. To shine Allah ya tsarkake shi, Allah ya girmama shi, Allah ya ɗaukaka sunan shi. Allah da kanshi ya wadi cewa lalle sallallahu alaihi wasallama ba mahaukaci bane kamar da suke hodi. Kuma sai Allah ya ce kana kan wasu halaye masu girma. To wannan shine Rasul Al-Akram, ko kuma manzanmu mai girma, wanda da shi ne ya kamata mu yi koyi a kowane lokaci don halayenmu su zama to masu kyau. Inda za a tambaye ka wane ne sallallahu alaihi wasallama, wane ne shi, yaya alaƙar shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wani irin zaɓe ne Allah ya mushi, to su ne kusan irin abubuwan da za mu waɗi a yau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alkuniya shi, kamar kiranye da ake mushi, ana ce mushi Baban Kasim. Wannan shi ne kiranye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan bayan sunan shi. Sunan shi kuma shi ne Muhammad ɗan Abdullahi ɗan Abdul Muttalib ɗan Hashim, daga ƙabila ko kuma daga zuriya Isma'il, wanda shi kuma Isma'il ɗa ne ga annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkuniyar shi da sunan shi a taƙaice. Kuma shi ne cikamakin annabawa, daga shi babu wani annabi, manzo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ga mutane gaba ɗaya, kuma ya aiko shi zuwa ga aljani da mutum da gaskiya da shiriya. Allah ya aiko shi don ya zamanto rahama da jin ƙai da tausayi ga mutanen duniya gaba ɗaya, ba musulmi kaɗai ba, kuma bawan Allah ne, ba aljani ba ne, ba mala'ika ba ne, ba wani dutse ba ne, ba wata halitta ba ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa, sai dai Allah ya zaɓe shi, kamar yadda ya ce qul innama ana basharun mislukum, to amma Allah ya zaɓe shi. To amma mu san cewa la yu'bad, ba a bauta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba neman arziki a wajen shi, ba neman agajin shi sallallahu alaihi wasallama, a wajen Allah ake nema. Ko ka nemi lahiya, ko ka nemi arziki, ko ka nemi aya, ko ka nemi ilimi ko mulki, wannan duka ba aikin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama. Aikin shi shine isar da sakon Allah ga bayin Allah, dan su san menene haƙƙin da Allah ya dora musu. To wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan shine soyayyar shi. Ka so shi a zuciyarka, ka san ko shi wane ne, ka san darajar shi, ka san kimar shi, wannan zai sa ka yi mushi biyayya. Amma inda zaka ce ni masoyin manzo Allah ne, ni masoyin addini ne, ni masoyin kaza ne, amma a baki babu aiki, a baki ne kake hodi, to wannan aikin ka aikin wahala ne kake yi, aiki ne wanda ba za ka samu dama lada a wajen Allah ba subhanahu wataala. Biyayyarka da soyayyarka da girmamawa ga manzo Allah shine yi mushi da'a, duk abin da ya hodi kai, abin da ya hana ka bari. Manzon mu tsiran Allah da amincin Allah tabbata a gare shi, ba a ƙaryata shi. Duk wanda ya ƙaryata manzo Allah cikin hadisan shi, kai tsaye wannan mutumin kafiri ne, sai dai ya tuba ya sake dawowa cikin musulunci. Hadisi guda, misali a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza, kawai sai ka ce a ni bin yarraba ƙarya ce, to wannan ka kafurta, ka huta daga musulunci, arne ne kai cikakke. Sai dai yanzu kuma ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kenan ka dawo. haka kuma ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzo Allah duka abu ɗaya ne ba bambanci don wa musulmi mu san cewa manzo ne wanda ba ƙaryata shi ko da wasa kai ba ƙaryata manzo Allah ba magana shi wasa ma ba a yi da ita balle shi sallallahu alaihi wasallama wasa da shi ma zai kai ka zuwa kafirci kuma balle wasa da magana shi tsiran Allah da aminci Allah tabbata gare shi shine fiyayyen halitta a halittun Allah gaba ɗaya shine wanda Allah ya mishi fadala ya zabe shi kuma Allah ya karrama shi Allah ya daga darajar shi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da wasila ta kusa wadda take kusanta mutane ga Allah subhanahu wataala idan kana so kusanta ga Allah wa ya kamata ka bi shine ka bi manzon Allah ka bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ar manzon Allah kuma ta danne duk wasu shari'u a duniya yahudanci yana da yana yi sai kristanci yazo ya shahe shi to musulunci yazo sai shahe yahudanci da kristanci yanzu duk wanda zai kristanci ko da yahudanci aikin banza ne yake wahala ne yake hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa duk wanda ya ji labari na da kunnan shi ko ba yahude ko ba nasare kuma yake imani da ni sallallahu alaihi wasallama yace illa kana min ashabin nar dan wuta ne wuta zai shiga kenan akwai magana wanda mutane suke fadi magana ta jahilci magana ta rudi ga masu imani sai a ce wai Allah daya addini uku menene addini uku shine yahudanci da kristanci da musulunci wai duk wanda kai daidai ne saboda hadin kai saboda azamna lahiya saboda ayi kaza saboda ayi kaza to wannan magana ta jahilci addinin musulunci ya shahe muhaimin ne ya danne kristanci wannan shine na karshe kuma ya danne yahudanci wannan dole ne mai imani ya imani da wannan shine ma'ana muhaimin kuma wannan shari'a ta yi daidai kuma tana gyara kowane lokaci da kowane zamani yanzu wannan yanayi da muke ciki musamman yanzu duniya babu lahiya ayyaki anan ayyaki anan ta'addanci wane ne kisa sata duk abin da ka sani ake yi na banna inda za a ce mu dawo zuwa ga Allah mu dawo zuwa ga shari'ar Allah alqur'ani shine kundin mu na mulki wanda za mu yi shari'a da shi to za ka ga Allah ya sauko ruwa mai albarka Allah ya bude albarkar shi kuma abin da ya shayi yaƙe-yaƙe da wani ta'addanci da wani wane ne da sace-sace da hoshi to duk wanda abin sai sun gusa saboda musulunci shine addini wanda ya daidai da dan adam saboda Allah shi ya halicci dan adam kuma ya san ko wane ne to haka kuma a kowane wuri zamanin wa makan wurin da kake da zamanin da kake musulunci ya yi daidai da kai inda za ka ma kanka tausayi ka tausaya ma kanka inda za ka ma kanka gata to wallahi da ya kamata a ce mutanen duniya su ce kai jama'a wannan cikin rudani da ake ciki ya kamata mu koma mu rike wannan addini saboda duk wanda ya karanci addinin musulunci zai san menene musulunci game da zaman lahiya kuma ko yanzu idan ka dibi kasashe a duniya wanda suka ce shari'ar musulunci suke sun yi kowa zaman lahiya sun yi kowa mora rayuwa sun yi kowa mora irin arzikin da Allah ya ma dan adam dan ya rayu kadiba Saudiya da take za ka ga an yi kiran sallah shagon zinariya a jami wani rido haka barawo ina yake babu barawo barawo ya shiga ya doka ya san cewa yau ya rasa hannun shi ko na dama ko na hagun a wani ya kwashi dukiya mai yawa zai je gidan shi wani dan ta'adda ya iske shi ya kashe shi ya dauki dukiya ya san cewa daga nan shi ma rayuwar shi ta zo karshe to dan adam yanda yake son rayuwar shi to ba zai so ba ya dauki na wani shine bahaushe yake cewa wanda ya nemi rayuwarka kai ma ka nemi tashi to sai a zauna lahiya to musulunci sai tsara rayuwa mai kyau rayuwa mai dadi yanzu da zaka je Saudiya wani police wani soji da wuya ga shi da wani makami ko wata bindiga a mutane miliyan 4 mutane miliyan 5 za su zo su yi haji ba a bugi wani ba ba a zunguri wani ba ba a bata ma wani rai ba haka lahiya lau ana salamu alaikum salamu alaikum a san juna kuma kowa ya watse tai garin su karshen zaman lahiya amma inda wasu wurare ne tunda duk wanda zai je haji zai je da kudade za ka ga cewa ƴan hoshi sun yawa ƴan hoshi da makami barayi ƴan sata mutane a ba su kudi wannan duka abubuwa ne wanda yake nuna cewa lalle mutane sun yi nisa da Allah sai Allah ya kyale su idan mutane suka mance da Allah to Allah shi ma zai hudda su daga cikin sabgar shi babu ruwan shi da su ku rayu yanda kuke so tunda ku kuwa ce za ku rayu yanda kuke so to dan adam kuma bai tsara rayuwar shi saboda kai baka san ba abin da zai faru gobe yanzu da za a ce mu tattaru mu yi wani kundi wanda zai rayar da mu zuwa shekara 100 kaga kenan kaman ba mu da hankali saboda gobe ana iya mutuwa ko kuma wannan yau juma'a ana iya tare kiyama ban mu da tabbas to amma Allah sai halice mu sai ya kawo da alqur'ani ya aiko da manzo Allah sai ya ce ku amshi wannan da shi za ku yi shari'a sai mutane suka maida shi baya suka ce kauyanci ne, suka ce bai bare da wannan lokaci, suka ce mu yanzu mun ci gaba, zaman lahiya muke. To ina zaman lahiya yake? Wannan yaki wannan kawai dan hin ƙarhi, wannan ya kashe wannan saboda yayi ƙarhin shi ko kuma dan ya ga abin hannun shi. To shari'ar musulunci duk yanda take, koda da watan baki ne, dan wani ya ce shari'a sai kaman ba a yi duka, koda ba a yi duka ba, koda 50 cikin 100 ko 80 cikin 100, to sai Allah ya sabkar da albarkar shi. Mi malamai musulunci suke karantar da mu a kowane lokaci, inda za a ce a yi haji guda a duniya, to ya yi albarkar a yi shekara 40 ana zub da ruwan sama, albarkar da za a samu haji guda, wani ya sa ma Allah aka dora mishi hukuncin Allah. To amma mutane sai suke ganin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manganin shi abu ne wanda ba zai daidai ba da wannan lokaci. Mutane suna rayuwa, mutane suna kaza, kamar an takura musu dokoki masu tsanani, alhali kuma dokar dan adam ta yi tsanani ga dan adam, tun shi dan adam bai san waye dan adam, amma dokar Allah ga dan adam tun da shi ya halice shi yayin shi doka ce mai sauki. To saboda kuma masu girma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna magana ne akan cewa wane ne shi, musan matsayin shi da girman shi. Shari'ar da ya zo da ita ta yi daidai da kowane lokaci, kuma wanzuwa take hayya zuwa kiyama. Shine Allah ya ce, ya maki ba mu aiko ka ba sai rahama ga waɗanda suke mutanen duniya. Shari'an nan tana nan yau gobe har ya zuwa kiyama sa'a, wannan alqur'ani yana nan kuma musulunci yana nan. Yan uwa masu girma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauko mushi da alqur'ani kuma ya sanya shi amini, shine amintacce wajen isar da wannan sako na addini, kuma Allah sai dora mushi wani nauyi akan cewa ya kai ma'aiki wannan nauyi da dora maka na isar da sako sai ka isar da shi. Ko manzo Allah ya isar, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana da ra'ayi, bai magana da sarrai, duk magana da ya wahayi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kene dan zamu fahimci alqur'ani, zamu fahimci addini, to dole mu fahimci menene manzo Allah yace, menene ya aikata sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu girma, kusancewa imanin bawa baya cika, dole sai ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kakka ce Allah kadai ko kuma Qur'ani kadai, irin waɗanda suke cewa su babu ruwansu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ɗan kalakato wai Qur'ani kadai ya ishe su, da shi za su yi addini. Suka mance waye ya zo da addini, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine aminin Allah. A wannan lokacin da Allah ya aiko da manzon Allah, shine aminin Allah. A can sama waye aminin Allah, shine Jibril alaihi salam. Addini wanda ya kawo shi daga sama zuwa ƙasa, aminin Allah ne a sama, wanda kuma aka ba shi ne aminin Allah a ƙasa, shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai kace za ka yi addini, babu ruwanka da Qur'ani, babu ruwanka da Bukhari da Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi, dukkan littafin musulunci, Musnad Imam Ahmad, wai kai addini za ka yi kawai abinda Allah ya ce a cikin Al-Qur'ani. To wa Allah ya aiko maka da ya fassara maka Al-Qur'ani, shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ayoyi masu yawa kai baka isa ka fahimci ba ma'anarsu ba, balle abinda suke wadi, ko da kai ne kakan 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 ka aita lissafawa miliyoyi kacan baya Balarabe ne kai, akwai kalmomi a cikin Alkur'ani kai baka isa baka ce kaza ke ni, sai da manzo Allah ya fassara sallallahu alaihi wasallama. To kace babu ruwanka da magana Alkur'ani, babu ruwanka da tafsiri sai Alkur'ani, kuma kai kana tafsiri wai. Shi mutumin da zai ce babu ruwan shi da kalakato ne, babu ruwan shi da hadisi, to wane ne mala'ika Jibril yaushe ne ya sauko mushi ya gaya mushi cewa wannan Qur'ani da muke karantawa na manzo Allah ne? Kaga babu. In kuma ya hudu haka nan, kenan ya ce shi annabi ne, kenan ya huta daga musulunci, ba musulmi bane. In ko ya ce mala'ika Jibril bai sauko mushi ba, to lalle tabbas wani ne ya karanta mushi, wani ne ya koya mushi. Kuma waye ya karanta maka Qur'ani? Dole an samu wani kato ne, dole wanda kake cewa kato sabon manzo Allah, babu ruwanka da su. To kana da malami, in malaminka ya koya maka, kana da baba, in babanka ya koya maka, to yanzu ya zaka ce babu ruwanka da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? To addini ta ina ya zo maka? To ya zaka yi sallah raka'a nawa ke Alkur'ani? Ya zaka yi ruku'i? Ya zaka yi sujada? Ya zaka yi haji? Ya zaka bada zakka? Nawa ne nisabi a cikin Alkur'ani? Babu ambatonsu, wanda duka manzo Allah ya koya. To mu masu girma, in muna son tsira, to dole mu yi addini kamar yadda manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama. Akwai kohohi na kwata da yawa, akwai malamai da yawa, ulama'u su du'atu dalala, wani in ka ganshi malami ne ya san komi, amma wallahi abin da yake kira kanshi kwata ne, saboda mi bai daidai ba da abin da magabata suka zo da shi. shi yasa addini baya tabbata sai an nisa shi sai an koma can baya an surka shi sai an jona shi da abinda magabata suka yi a lokacin yake zama addini. Allah kare mu, Allah shirar da mu, Allah dora mu hanyar gaskiya. Wannan addini Allah subhanahu wataala ya yi koshi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya sa manzo Allah ma'asumi ne, shi bai kuskure. Wannan wata gata ce Allah ya mishi, in dai abin shari'a ne to babu zancen kuskure a cikin wahayi ne. Ya kuma su imani, kusancewa lalle ne, dole duk mai imani sai ya shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne da Allah ya aiko shi da addinin nan, yi mishi da'a shiga aljanna ne, rashin yi mishi da'a shi kuma wuta shiga wuta ne. Sai Allah ya ce, Allah sai da ya rantsuwa ya ce fala wa rabbika, Allah ya rantsi ya ce mutane ba sa imani, sai sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai musu hukunci cikin abinda ya faru a tsakaninsu. Misali a zai a ce mun yi garrama, wannan halaka ne, wannan haramu ne, ko wannan sunna ce, ko wannan bid'a ne, waye zai raba mana garrama? Shi ne alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko man ganin shi inda ya hukunta sai ka ji wani ba dadi a zuciyarka, to shi ma wannan rashin imani. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, sai ya zamanto baka jin kamar idan manzo Allah hudu magana dadi kake ji, to wannan shi ne imani. Amma ka samu wani haraji, wani kumci, ka ce kai gaskiya wannan shari'a kawai dai muna yi dole saboda mu musulmi ne, amma shari'a ta yi tsanani, ta mana nauyi, to kaga imaninka ya kusa zaizayewa. Ya kamata mutum ya kare imanin shi duk shari'a Allah ka ji cewa ta ma dadi, to wannan shi ne imani. Dan uwa masu girma, kusan cewa kuma wata miza, wani abin da Allah ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a kanshi, shine kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen shi. A wani lokaci zaka yi samun an yi zamani guda annabi guda biyu, kamar lokacin annabi Ibrahim alaihi salam, ga kuma annabi Lutu alaihi salam, shi yana wani bangare, shi ma yana wani bangare, kowanne annabi yana kira. To amma manzon mu siran Allah da amince la tabbata gare saboda girman shi, shi kuma Allah sai aiko shi gaba daya kafatan linnas, kowa da kowa, da baki, da wari, da wanda yake Balarabe ne, da wanda ba Balarabe ba, da wanda yake Europe, da wanda yake Africa, Aziya, ko ina America, manzon Allah manzanka ne, ko wane ne kai, ko aina kake, wannan musulunci shine kamata ka rike shi hannu biyu dan ka samu tsira. Yanzu ba addini biyu a tsira, ko ba addini uku, addini guda ne, annabi ne guda. Allah subhanahu wataala ya aiko da shi wani mai hikima, yayi wasu bawake, yake cewa aminci ya tabbata ga wanda yake komin shi aminci ne da zaman lahiya. Manzo sallallahu alaihi wasallama shine masoyinmu, wanda Allah subhanahu wataala ya dauka kamar matsayin shi a cikin bayu, kuma yana yin dadi ga duk mai imani idan yana hadin sunan manzon Allah, ko kuma yana kiran sunan shi ko hadisan shi. Yanda ka san mutum idan yana magana mai dadi, to haka zai rika jin dadin kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa Allah ya ma manzo sallallahu alaihi wasallama salati tare da yanayin rayuwar mutane gaba daya. Muna roƙo Allah subhanahu wataala yayi salati ga manzo siran Allah da amince Allah tabbata gare shi. Dan uwa masu girma, wannan shine manzon da Allah ya aiko mana sallallahu alaihi wasallama. Yana da matsayi, yana da daraja, yana da kima, duk duniya babu wani wanda ya kai shi. Yanzu mu a matsayinmu a nan rayuwar da muke, babu wanda yake daraja iyayenmu, ga babanninmu, ga iyaye mata, ga su da su, to dukkan su wannan gaba ɗayan su manzo sallallahu alaihi wasallama ya hi su soyuwa, ya hi soyuwa a wajen duk mai imani game da iyayenka ne, matarka ce, ƴaƴanka ne, dukiyarka ne, sana'anka ne, ko ma menene, duk wata haraka da kake yi, sai in ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hi soyuwa zuwa a gare ka cikin zuciyarka. Shi yasa manzon Allah ya ce mu karantar da ƴaƴanmu san manzon Allah, mu karantar da matanmu san manzon Allah, mu ma mu karantar da kawunanmu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Soyayya a gare shi kuma ba baki bane, ko ai wani kide-kide na san a ce san manzon Allah. San manzon Allah ba kida bane, san manzon Allah ba wani waƙe bane, san manzon Allah ba wani kururutawa bane, mu ne ahbabu ne masoyan manzon Allah, aiki ne. So ake idan an ga siffarka, a ga siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tahiyyarka, sana'a da kake yi, ya kamata a ga mi manzon Allah ya ce a ciki, wannan shine soyayya a gare shi. Ko kana noma, ko kana kiwo, ko mi kake yi, a ce ga faɗan manzon Allah a ciki, to wannan shine soyayya. Amma dan kai ce muna son manzon Allah, muna son manzon Allah, amma ko babu wanda ya kai ka ta'addanci ga manganin Allah da manganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan wannan hata baki ne kake hudi, ba gaskiya bane. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu daga cikin bayi na gari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين من توصل إلى الله سبحانه وتعالى دعيكم مكاوة دفاتهم وان دفاس الله إذا كتكموا الله سبحانه وتعالى يا باس الله الله سبحانه وتعالى يا كاري جاغورهم شواغبا نمو الله سبحانه وتعالى يا باس إيمان توسين تلكاوة da wani tunani na ra'ayi wanda zai amfanar yin wani abin da zai amfanar talakawan Niger Allah subhanahu wataala ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu Allah kuma ya kamana zaman lafiya da sauran kasashen musulmi gaba daya abin da ya tsanani a gare mu Allah subhanahu wataala ya kamana sauki abin da yake alheri a gare mu Allah subhanahu wataala idan yana nesa Allah ya kusanto mana da shi Allah ya samu daga cikin mabiyan shi Allah ya kare mana imanin mu Allah ya samu mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika kuma ila salatukum yarhamukumullah